da fadi ko injinan nan da
sintinaga moto pump samsung tente parma nge nor gogoyde bangaydu manti de gafa irne agades de ga kunu dinde afu asfar mu bannise kadinde hinka wuli hinza kangaydi kangay wu mekanisien no moto hansoku aidi mu kan tabogo bagumgumoni kura ine to ai sigedi wal motoredin kanyanga bori gidi matanir gin ga goyda ngumono ai sintin son ne
kirkuru yende zamu aiki dishi shine na fara
wato irga bai moto pump wo mantikala kuran walkaran zi angani gidanga goyendi amma hun kunaran wo gazu no aran gona gidan dai aran gona gudu ribumo
to si lantarki
ni akwai kuran gono annama gazo kima bisai san su gumwani a gazabu hasarwega koi ne abunda dogone zama din sam gas kuso kilo wakin dinka aga koi ga saman da essence liter waran ka cin dogo
equivalence ki 25 liter essence
yan gair gingene kan son moto pompe kulu gas daini goida oli ga bagum kayan goida gazu
yanzu duka da gazu suke yi
kun kuna kur gazu ni gogoida wani wani new ira ga su ganda wura a ga sandi madiban kan gogoida essence
ana da wuya ma ka ga wanda kai gida essence
telefono aran gona gidi moto pump gas koyo goyoga
tunda muka same shi yake da zan ya
domin sakar duwa to jirin hinkanya son irman du talikuru gazo da hu gono asidangi sambu annama ya san so sanda kan gasi za a gurwaini na kaina ga fauno ga dangi sambu godin sirin gumbo a burbobi
nan da shi yasa ya da kashi mutane da yawa
to matano za dai karan sintin goyar gazo wo ton telefono aran du aran wani kal goyoga
da in kana da kankali dubu
ko watidin dungon da plaza zambar fu har noyon kurkan gitte ni kalura kadin sar essence liter waran kacin dubu har waro ganin foyon sin
deja woni bai iya
dai moto pump gas koyo wa ski adano
wanda wanda yake mutun talaka
dinin motar kano din gudu zambar wakin dubu din ga ba motar ta gimu gudun wuka dungon da fonda annama wani wukan gogi din gine ba kan sai ta giri hinka nigin goida giri hinza ga ko giri taci zama silindir no ka farga karnin barma afu
silindir ne in ya gashi sai ka saki motar nan